أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله إن شاء الله إذا ما قرنت وتتابع فضل المولد وندي كفياني كمدى مولد من زم الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لتتابع يا فارا كما هكا يتي بسم الله الرحمن الرحيم. Zan fara da sunan Allah Ar-Rahman mai kyauta a duniya Ar-Rahim mai cin kanmu ne ala gida. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah ke salati da shugaban mu annabi Muhammad wa alihi tare da alayansa wa sallam da amince. Ya ilmu ku sani cewa ni ya ku ƴan uwana wa faqakumullahu Allah ubangiji ya datar da ku wa qawani ni kuma Allah ya karfafe ni wa iyyakum da ku alal waqti ala hududi. Afsa tsayawa abisa haddodi wato iyakokin Allah subhanahu wataala inda ya iyakance yace a tsayanin gurin wal wafa'i bil uhud da kuma cikawa da alƙawarra bijaki mallahu al maqamul mahmud dan alfarmar wanda yake wato maqamul mahmud take gare shi kaga ta al maqamul mahmud wani matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai gobaran tashi a kiyama kowa zai gare shi shine yace mallahu dan alfarmar wanda maqamul mahmud lahu yake gare shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma tawalat ayyamul su'ud matakar ranakun arzuka aka ce su'ud wato jam'i ne na sa'adun arziki yace su'ud shine arzuka ma tawalat matakar tajirantu yace ina hasana mabtudi a fi zamanina haba hakika mafi kyan abinda aka farar da shi a cikin zamanin mu wannan kamar kala hul imamu abu shamata kamar yadda wato imamu abu shamata kalahu ya fadi shi wa gairuhu da wannan samar radiyallahu anhu Allah kara masa yarda yace mafificin wato mafikin abinda aka farar da shi a wannan zamani ma yaf'alu kullu am abinda ake aikata a kowace shekara il yawmin mawatiki a cikin ranan nan da ta dace al yawmi da ranan da maulidihi haihuwarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam min sadaqati daga sadaqa wal ma'rufi da aikin alheri wa izhari zinati da bayyana war adu was sururi da kuma farin ciki fa inna zalika ma amatihi min al ihsan cewa dai wannan tare da abin da ke cikin sa yana daga kyautatawa abin da yake cikin sa yana daga kyautatawa wannan abu da aka da ya ambata a baya lil fuqara'i ga fakirai musiran bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan furawa wato dan furawa mutane soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'azimi da kima mashi kuma fi kalbi a cikin zuciya a'id zalika wato mai aikata haka wa shukran lillahi godiya ta tabbata ga Allah ta'ala madaukin sarki alama mannabi abisa abin da ya baiwa da shi min idar rasulullahi na samur manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam allazi arsalahu rahmatan lil alamin wannan da ya aiko shi da rahama ga mutane kamar da Allah ke fada a cikin alqur'ani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qala al imam as-sahawi imam as-sahawi yana cewa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda inna amala maulida hadatha ba'da al-quruni salasa cewa dai aikata maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faru ne wato bayan karni na uku ne ya faru karni aka ce karni di shekara gari ana kiran shi karni di shekara gari karni ake kiran shi to ma'ana a taru a hadu a zauna da farta cewa wannan maulidi ne wato ya faru ne a karni na uku summa la zala ahlul islam yanzu kenan shekara 1145 ana yin shi summa la zala sannan bai gushe ba ahlul islam wato ahlul musulunci ba su gushe ba min sa'il al afdar daga sassa wato daga sauran sassa mabambanta wal mudin da kuma wal mudin al kibar da birane manya manya ya amaluna al maulida suna aiwatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatasaddaquna suna sadaka fi liyalihi a cikin dararen shi wannan daren bi anwa'i sadaqati da nau'o'i na sadaqa daban-daban wa ya'tanuna bi qira'ati maulidi al-karim suna lura da karanta wato tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-karim wanda yake mai girma wa yazharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amin wato yana bayyana a gare su kuma daga dukkan albarkatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu fadlan dukkan wata falala amin wanda take magana ya gaba daya wa fi mawahibil ludaniya ya zo a cikin wani littafi da ake cin shi mawahibil ludaniya yana cewa wala zala ahlul islam ahlin wato musulunci ba su fushi ba ya hata filuna suna taruwa bi shahar maulidihi alayhi salatu wasalam a watan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'maluna alwalima suna aiwatar da walimomi daban-daban haka ce walima shine ai taro a yanka kaji a yanka dabbobi a yanka ai abinci daban-daban to suna taruwa suna wannan aikin wa tasaddaquna fi layali kuma suna yin sadaka a cikin dararen da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon rabiu awwal hakkar din shi da duk suna yin wannan abubuwa suna sadaka in can ba ai ba can za ai in can ba ai ba can za ai duka san san ko ina da ko ina bi anwa'i sadakati da nau'o'in sadaka wai zikiruna surura suna bayyana war farin ciki wai rauna til abarrati wato suna duba a cikin mikekeniya wai atanuna zikra'ati maulidihi karim suna kula da karantawar maulidin sa wanda yake mai girma sallallahu alaihi wasallam wa yazharu alaihi min barakati kullu fadlin dukkan wata falala amimu magarya tana wato wa yazharu yana bayyana alaihim a gare su min barakatihi daga albarkatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min ma jaraba min khawasi yace annahu amanun cewa da shi taron maulidi ayi shi dan farin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aminci da aka ce aminci ma'ana abin da ya zama an amince maka ba za ka shiga wuta ba wai ko wani tsoro ko wani abu in dai ya zama misali kawai mutum ne a garinsu ko kuma a unguwarsu akwai ƴan daba da sauransu to sai aka kawo mashi sojoji a gidansu suka roƙo wa gidansu suke tsaye suna tsayewa da bindigunsu a hannu to wannan sai a ce ya samu aminci shi ya kira da aminci da haka shi ma maulidi aminci ne daga wuta wato aminci ne mutum ba zai samu wuta wato Allah ba zai sanya shi cikin wuta ba to shine yace annahu amanu shi wannan aminci ne annahu amanu cewa da shi ne aminci ne fi zalika al'am a wannan shekara wa bushira ajilatin sannan kuma bushara ce ta gaggawa wato ta nan duniya binil bughyati bushara ce ta cewa zaka samu saraba gobe kiyama tun nan da ka zarka cikin waɗanda suke hada maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana nuna bushara ce ajilatin wanda take magaggauciya aka ce magaggauciya shine abin da ya faru tun nan duniya binilil bughyati cewa zaka samu saraba wal marami da abin nema farahimallahu imran Allah ubangiji yayi jin kai ga mutum ittakhadha layali shahr maulidihi almubarak ga wanda ya riki dararen watan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almubarak mai albarka a ayatan ya rike shi wato ya rike waɗannan dararen darare ne na farin ciki na idi ya ga ce idi asalin fasalar karma idi ana nufin farin ciki wato ana nufin farin ciki kamar yadda wato mutanen annabi Isa su ne suka fara yin maulidin annabi Isa wanda kuma da suka nema cewa Allah Ubangiji ya saukar musu da abinda za su rike shi idi na farin ciki da samuwar annabi Isa kaga shi ma annabi ne ko wanda annabi ne wanda bai kai matsayin manzo Allah ba amma al'ummai da suka nemi Allah subhanahu wataala ya saukar musu wata rana ko wani abu da za su rike shi a matsayin idi wato na samuwar annabi Isa da farin ciki da shi kuma Allah ya ba su to kaga ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun tsurruka kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan ko li awwalina wa akhirina to shi yasa idi abu ne ma'ana abu ne na farin ciki aka ce idi ana nufin farin ciki to shi ne ce Allah ya yi jin kai ga mutumin da ya riki dararen watannin da aka yi wato watan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya albarka a matsayin idin sa intaha ya kare yace in zur kai duba ya kai dan uwana tarihin Sheikh Shamsuddin tarihin nan na Shehu Shamsuddin wanda shine ranar addini Abil Abbas shine Abil Abbas Sayyidi Ahmad bin Ibrahim shine Sayyidi Ahmad bin Ibrahim Kallikani sunan shi kenan Kallikani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda titar jama'atul malikul mu'azzam a cikin tarjamarsa na sarki wanda yake shine mafi girma Abi Sa'id al-Muzaffar shine Abi Sa'id al-Muzaffar addini wa ma kana alayhi min ihtilal min ihtifalihi bi maulidi sallallahu alaihi wasallam na daga abin da ya kasance a gare shi na tattaruwa da yayi dan wato maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tastafi yace kai duba wannan tarihin idan ka dubi wannan tarihin to tastafi zaka samu fa'idoji daban-daban a cikin wannan tarihin nasa na shi wannan sarki an ce shine wanda ya fara haduwa ya ci aran mutane domin nuna farin ciki da maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ce ana samun mutane da yawa a wannan lokacin shi wannan sarkin yace wa fi muqaddimati maulidi yazo a cikin muqaddimati maulidi sunan littafi الشيخ الإمام العلامة الحمام السيد خالد بن الوالد رحمه الله تعالى وتنا شيء إمامي وندي كمثني شو قباكو سدوكي شو قبا خالد بن الوالد شين خالد بن الوالد رحمه الله تعالى الله يمسر حمام دون سلكي ما نسوه أبن يبين أشياء كلتاب انسا اتقال الجنيد رضي الله عنه إمام الجنيد رضي الله عنه وندي شين شو قبان صوفاي إمام الجنيد الله تعالى مسير دا يكي تيوا من حاضر إراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم واند يحل جبرن دا كي كرنتا مولد منظم الله صلى الله عليه وسلم أزم الله قدره الله يجرم مدرجة فقرب هذا حقيقة يا ربوتا بلا أماني دا أمنش وقال لمعروف القرق كيو معروف الخرق واتو القرق كيو الله تعالى مسير دا شمائنا تيوا أنه هو أنكر قدر قريش كتوى من حيّ على أجل قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم واندي شريع واتو أبنج لتعروم جماعة واتو دقوما قري ميكو لأجل دن سبودا قراءة كرنتا مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد من زالة صلى الله عليه وسلم حيّ على آمن وانا حيّ على غا أبنج انتشان غا مفؤول انتشان شي وانا حيّ على يحدى أبنج وجماعة ikiwani ya tattara mutane wa aukada sirajin ya hura fitila wala bisa jadidan ya sanya sababbin kaya wata bakhara ya sa turare na abunga turare na hayaki wata addara ya sa turare na kamshi wanda ake tiffisawa ta aziman da maulidi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan ne dan girmamawa ga maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to asharahu Allah yawmal qiyamati ma'al firqati ula Allah zai tado shi ran tashin aljama tare da jama'a na farko min nabiyina na daga annabawa wa kana fi a'lil illiyina kuma zai kasance a cikin a'lil illiyina wannan sunan wata daraja ce ta aljanna idan aka ci wato nan da yake za a tado shi tare da jama'a na farko su ne annabawa zaka ji a cikin Allah subhanahu wa ta'ala wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa din adibu auladukum ala sallallahu zaka ji hatta inda yake cewa gashi ma anbiya'i wa asfiya'i da ko adibu auladukum ala sallallahu sallam hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawati alquran fa inna amrata alquran fi zillillahi yawma la zilla illa zillahu ma anbiya'i wa asfiya'i zara sallallahu alaihi wasallam kitabu da lutu da yayan ku akan uwa guda uku suwaira annabi da suwaira ahli gida annabi da karatu alquran hakika ma karatu alquran na cikin inuwar Allah ranar da ba inuwa sai inuwar sa tare da annabawa shi ma anbiya'i wa asfiya'i da sakakkun bayan in dai kallar ta da yayi akan soyayya annabi to wannan shine yace duk wanda ya hada maulidi yayi wannan din saboda farin ciki ne to za a tada shi tare da jama'a na farko wa qala faridu dahri wa wahidu asri al-imam akaruddin razi yace faridu dahri makadaicin zamanin sa wa wahidu asri wanda shine dai makadaici a zamanin sa al-imam shine shugaba Fakhruddin Razi shine Fakhruddin Razi wa qala yake kuma can bayan yace ma ni shakhsin babu wani mutum fara maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala mihin abta gishiri aw burrin ko kuma alkama aw shi'in ko wani abu minal makulati daga abinci wato ka karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka doko shi kawai din yaji za a ga yanzu ana yi idan aka zo ana karanta falalal mawlid wannan ana karanta wannan kaidul ahmadi daga gashi ana sallallahu alaihi din nan daga mun an daga wannan abu to wannan abu ba wani wanda zai doko wani abu daga ko kudi ko takas wato ko abinci ko ruwa ko ma mene ne in dai ka daga shi shine ce ba wanda zai karanta alamin arsa gishiri ne ko alkama ko wani abu minal makulati daga abinci to illa za hada fi albarka fa ji albarka ta bayyana a cikin wannan abin da ka karanta shi in dai ka karanta wannan littafin wato in dai ka karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falalin wannan kamar yadda Faidul Ahmadi ka karanta shi hasan shi hayin da yake zuwa kan Allah alai ka din to albarka za ta bayyana a cikin sa wa fi kulli shay'in yake a cikin kowanne abu ma wa sala ilayhi zalika almilhi a cikin kowanne abu ma da wa sala ilayhi ya sadi a gare shi zalikal milhu wannan zalikal milhu wannan gyara milhu ne ba milhi ba ne milu a gyara shi ga wasani duk wanda aka rubuta mai milhi to a gyara ai zalikal milhu wato dama cikin kowanne abu da wannan gishirin ya sadu zuwa gare shi awul burru to ka gani shi na gaban an gyara shi awul burru ko kuma alkama aw gairu ko wannansa wa man wasala ila jawfi da kuma wanda ya sadu zuwa cikin cikin sa she unan na wani abu min zalika daga wannan fa innahu yadarib to duk abin da ya sadu zuwa cikin cikin sa ne daga abincin da akan samu didi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gare shi idan ya sadu cikin cikin mutum fa innahu yadarib to shi zai ta motsawa ne ai ya taharruku ai zai ta motsawa aka ce motsawa abu wato kaman ka aza ruwa ne akan wuta suna ta farfasa nan suna ta motsa shi a kinifi da harraku wato mun motsawar abu to fa innahu da shi yara baribu zai ta motsawa ai ya taharrabu ai zai ta motsawa ne wala ya sakiru fi dofi wannan abincin da aka nanta maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai natsu ba a cikin kishin shi wanda ya ci sa hatta ya ga turan babu ne akali har sai Allah yayi gafara ga wanda ya ci sa saboda falalar shi wannan abincin eh wa in qara maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka karanta maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam alama in absaruwa dairin masu tsarki to fa kullu man shariba duk wanda ya sha min zalikal ma'i da wadannan ruwan da kala kalbuhu alfu nurin wato dubun haske haske guda dubu da kala kalbu wato za ta shiga cikin zuciyarsa eh ko kace da kala kalbuhu alfu nurin a gyara shi ma wannan kalbu kalbuhu to wancan alfa din za a sa wata lisa mun alfa za ta gyara eh saboda irabin zai zama cewa da kala kaga fi'ili ne kalbuhu sai zama fa'ili sai zama fa'ili wato ita zuciya ita ce za ta shiga cikin hasken zuciya ce za ta shiga cikin hasken ko kuma ya zama a an gabatar da maf'uli ne kafin a faɗi fa'ili sai zama da kala kalbahu alfu nure yau yayi da kala kalba ita kalba din ba wani ita za a motsa ni sama yau kyara shi ba'un din yi mashi wasa sama ba'un za a kyara duk wanda aka sanya wa wato saman ba'un din nan aka sanya masa aka sanya mata rufuwa a gyara mai da shi wasa sama an gabatar da mafuli ne kafin fadi sai zama ta kala kala ba ku shi kuma alfu din sai a mai rufuwa din alfu tu ba'un din sai a mai rufuwa da kala kalbahu alfu nur haske guda dubu zai shiga cikin zuciyarsa shi wa rahmatin da rahama wa kharaja minhu alfu zulmatin yawa haka wa kharaja minhu alfu zulmatin duhu kuma guda dubu shi ma wa kharaja minhu zai fita daga cikin zuciyarsa in dai ka ci wannan wannan ruwan da aka karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan su dubu zai fita daga zuciye wa illatin da duk ma wata illa wato wata cuta kuma wala ya mutu kalbu in ce shi ba za ta mutu ba yawma tamutul qulub ranar da zakata suke mutuwa wanda ake nufi zuciyar shi za ta mutu ranar da zakata suke mutuwa ai duk lokacin da aka tashi dan tashi alkiyama ya zama zuciyar mutum idan bai bi Allah za ta tashi fiki kir ranar tashi alkiyama za ta tashi fiki kir wato shine mutuwa ba wai mutuwa ta duniya ba za ta tashi fiki to ranar tashi alkiyama ta zuciyar ka ba ta tashi fiki kir mai hire da tashi haske ranar tashi alkiyama wa man qara'a maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala darahim abu sadir hali wato kudi ko zinari ko azza ko tubuni ko naira 500 ko 2000 ana karanta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka daga ta to ala darahim fi batin abu sadir hali na azurfa yanzu kuma yin ce kudi irin dubu haka kanat ta kasance au zahaban ko zinari ne kasance madarubatan an buga ta bisa katin malikin wato wato an kera ta ne da kera wannan ta sarki wa kalada tilka darahima bi darahima ukura to sai ka dauki wannan wa kalada tilka darahima wannan dirhamin da aka rantsa maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kudin yanzu kawai mu ce dubu sai ka wa kalada sai ka cutanya ta bi darahima ukura da sauran kudin ka da suke aje a gida ko kuma kake tare da su idan ka hada su ciki to illa wa qati albarakatu ka ce albarka ta afku a cikin wannan kudin nan ka albarka za ta afku a ciki wala yaftakiru sahibuha ma abocin ta bai taba yin talauci ba in dai yana kula da wannan wanda aka karanta akai din bai kashe ta ba tana cikin kudin sai dai in zai doka ya ringa dokar wadancan din
to bari ta bayin talauci wala ta farabu min yadi kuma ba za su tare daga hannunsa ba bi barkatu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam da albarkan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala al imam shafi imam shafi yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tattara mutane dan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiwana ya tattara yan uwa wa hayya alakum da'aman kuma ya shirya masa abinci wa akala makanan yace banci wani bace wa amala ihsanan ya aikata aiki kyakkyawa wa sara sababan likira'atihi wato ya zama shi sababi ne yayi wannan abin ne dan karatun sa ga maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ba dan wani abu ba to ba asa kun naku yawmal qiyamati Allah zai kawo shi ranar tashin alkiyama ma siddiqina tare da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihai a ranar tashin alkiyama saboda Allah subhanahu wataala ya ce hakika wanda ya bi Allah da manzansa to yana tare da bayan Allah mu'mini da siddiqai da shahidai da salihai ranar tashin alkiyama wa yakunu fi jannatin na'im kuma zai kanta cikin aljannata ni'ima wa qala sariyu saqadi ya ce man qasada mawdi'an wanda ya nufi wani guri wato yuqra'u maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam da ake karantawar maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nan ma hajara yuqra'u maulidu dalan nan ai mata rufa dalan ai mata rufa ba yuqra'u maulida ba idan ya zama yuqra'u maulida to sai dai zama ya mun din ba za a mata ita rufa ba sai dai zama ya qara'u maulida amma yuqra'u maulidu wato fi'ili ne allazi lam yusamma fa'ila ina karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ana karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kana fi gurin ka tafi to fa kada kasada raudata min riyadil janna hakika kani fi dausayi daga dausayin aljanna wannan dausayi ne kana fa'i gurin da ake karanta maulidin da annahu ma kasada zalikal maudi'a domin bai nufi wannan bagire ba illa li mahabbatihi fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dan soyayyarsa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace man ahabbani kana ma'isil janna wanda ya so ni to zai kasance tare da ni a cikin aljanna wa qala sultanu al-arifi ne yace shine al-imam jalaluddin suyudi shine jalaluddin suyudi fi kitabil wasail a cikin littafin shi na kitabil wasail fi sharhi shama'il a cikin sharhi wato littafin da na sharhi shama'il to ya fada a cikin wannan littafin yake cewa ma min baitin babu wani gida au mahallin ko bagiri au masjidin ko masallaci wato qara'a fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ko qari'a shi ma haka yake a gyara kawun din ba mai rufu'a ba mai rufu'a da aka karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa illa hafatil mala'ikatu ba shi mala'iku sun kewaye wannan gidan a halin zalikal baiti a halin wannan gidan sun kewaye su أول محل كوكو محل ده أكيد كان تموجود ثم لا يكون سكوى والنقول أول مسجد كوما سلاشي وسلت على أهل ذلك المكان لأنكم ما لا يكون ذات سلاشي كأهل ونن بجري جداني كوما سلاشي كو وتوتيلي أكثر وأما هم الله برحمتي الله زي كان يسد رحمته وردوان بيرجع الله وأما المتوفون بالنور أما متوفون بالنور تند أكبر an yi bayani nan za a faɗa waɗanda suke kewayewar mutane idan suna zikiri ko suna maulidi ko suna wani abu za su an ce mala'iku za su kewaye su to shi ne nan malam zai faɗi su wane ne ake kira da mutawwafu na masu kewaye mutane din da haske shi ne cewa hum jibril akwai jibrilu wa mikailu da mikailu wa israfilu da israfilu wa azra'ilu da azra'ilu to waɗannan su ake kira da mutawwafu na binur wato shi ne suke kewaye mutane suna zikiri ko suna yin wani abu wanda ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasafuna da kuma safuna su ma za su kewaye su walhafuna da hafuna walkarawbiyuna da sunan mala'iku ne da karawbiyuna wato ai musulmuna ai masu gaggawa fi da'atin Allah a cikin biyayyar Allah ta alama da wakilin sarki fa inna hum yusalluna ala man kana sababan likra'ati to dai su yusalluna suna yin salati a ruka wanda ya kasance sababi ga karatun maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace wa qala musannifuhu radiyallahu ta'ala bi wallafa shi wannan littafin yace Allah ya kara masa yarda ma min muslimin babu wani muslimi qari'a fi baitihi to wannan shi ma ajara ko kuma azzi ya haku ya zama qara'a min fi baiti da zai karanta a cikin wato a cikin dakin sa وجدنسا مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد من زانا صلى الله عليه وسلم إلا رفع الله عنه القهر فأنتي الله يأتو كتيمش تفري أتشمون من جدا وان تفري أبسي قهر أنا نكون فري وتفري شيني بشوروا ذاتو كيش أول والبلاء دبلاء والخزنة دبجين تكي والآبات دعيبك والآهات دبي عيبك دبيني دعبات والبلايات دمسيبو والنكبات شما دمسيبو دبيني دبلايات wala bababa da kiyayya shi ma za a tanyi mishi wannan kiyayya wala hasadi da hasana wala susi da kuma fashi Allah zai kiyaye shi da fashi daga daga cikin wannan kiyayya za su haye zikir lafin da zaka ana yi ko ana wani fashin da ake dawo yaka da an ci an shiga zawuya wani shi zai yi wala ko fashi ko ikki da lafi su shiga dai zawuya ba za su yi ba za ga wani yau ki ma wasu koda in dai sa da kusanci da wannan waliyin da wannan wali koda an kama su zaka Allah ya barasu zama cewa dai wa'annan yankin nasu sun zama sababin mutuwar su ba zai yi wahala wanda mun gani ko anan zawiyan akwai jikokin shi wadanda da yawa wadanda aka kama yankin nasu da kama su kuma Allah ya tafi su to mun gani akwai wannan yar malam wannan ko yar malam da yamma dan malam mande shi ba sai ruwa ko da wuta kuma yar wannan yar an cina ita ma sai ruwa kuma ga ka kai mama na dai Allah ya kubutar da ku gashi sai da an samu ku amma ku kubutar da su saboda ni saboda Allah subhanahu wataala albarkatin bayan Allah da ake kusa da su albarkatin bayan Allah da ake kusa da su Allah subhanahu wataala zai jibe su ne idan ya jibe su za ka ga Allah subhanahu wataala ya kiyaye wannan wannan musifa da bala'i ba dai za ka shiga cikin wannan haraka ba kai ko jike shi brand da aka kama da dai a can gurin kana gani yayi aka kashi sauran su amma shi dai amma su ne su zama lissa mun kisan wani abin da to zai yi wahala zai yi wahala ga mara ta su shi shi ba ku cewa duk dai alhamdulillah ba wanda aka shiga shi an kashe shi to wannan shine albarkaci wato in aka ce albarka kenan wannan dai yana daga cikin albarka da kiyayewa idan aka ce idan kai wani abu na falala Allah zai kare ka daga wata musiba wannan shi shine musiba fa idza mata hawwana Allahu alaihi jawaba idan kuma ya mutu Allah zai saukake mashi da amsa wato Allah zai saukake mishi amsa munkarin wa nakir da munkarin da nakir idan ya mutu Allah zai saukake mishi da munkarin da nakir idan suka yi tambaya zaka ga Allah ya ba su amsa Allah ya sa mai amsa ya ba da amsa wa kana fi maqadi sirri kuma zai kasance a cikin mazauni na gaskiya inda malikin muqtadir a wajen sarki wanda yake mai iko Allah subhanahu wataala ko kuke an haka yi to min rajulin daga wani mutum din zamanin Harun ar-Rashid a zamanin Harun ar-Rashid wannan zai bada wata kissa ne wanda shi ma ya shiga cikin musiba amma sababin ya aiwatar da maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya kubutar da shi Mirza Jidi fi zamani Harun ar-Rashid daga zaman wato Mirza Jidi daga wani mutum fi zamanin Harun ar-Rashid a zamanin Harun ar-Rashid fi madinatin Busra a cikin madinar Busra shi yana cikin madinar Busra ne shi wannan bawan Allah wannan bawan Allah a zamanin wato a zamanin Sheikh Khalifa Harun ar-Rashid shine gwamna a wannan lokacin to shi mutunan yana cikin garin Madina Basra din kana murtakiba mutunan ya kasance yana mai aikata mai yin aiki da ma'asi ga zunubi yana tsurwurtar aikin zunubi musrifan ala nafsi kuma yana fanna abu sakan shi a cikin wannan gari na Basra wa kana ahlul madinati ahlin wannan gari na Basra ya hata kirunahu suna wulakanta shi bi saboda afa'ali da sabisa saboda aikin da yake aikatawa mummuna gaira annahu sai dai cewa shi kana idza kadima shahrur rabiul awwal sai dai cewa shi duk irin wannan aikin zunubi da yake idan watan rabiul awwal wato wadin da aka yi manzon Allah ya gabato ga salat yaba zai wanke tufafin sa wata afara ya sanya tirani wa amala walimata ya aiwatar da wata walima wato ya tara abinci da sauran su gaba daya wata qara maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha a cikin wannan wata wadawama ala zalika yadawama abu sa haka muddatan qasiratan zamani mai tsawo kana mamata yayin da ya mutu sami a halal busrati sautan wato yayin da wannan bawan Allah mai fanna ya mutu suna tunanin kamar ai wannan dan mutane saboda irin aikin da yake aikatawa suna tunanin cewa ai wannan ba zai rabota ba ma to ai sai sami a halal busrati sai ahalin busra suka ji sautan wani sauti aziman mai girma a cikin gari ya kulu yana cewa ya ahlul busrati ya ku ahlul busra ihdiru janazata waliyyin min awliya allahi min awliya illahi ku ku je ku halarci jana'izar daga jana'izar waliyin Allah ku je ku halarci ta ku je ku rufe shi fa hadar ahadul baddati ahalin wannan gari suka halarci janazatu wannan jana'izar ta shi dafa nunu suka rufe shi falamma aqbalal layl yayin da dare ya fuskanto wato yayin da dare ya zo kowa ya kwanta bacci ra'auhu manaman ti suka gashi cikin bacci annahu fil jannati shi yana cikin aljanna labisan kullana ya daura wato kayan adansa min sundusil jannati na daga sundusil jannati aka ce sundusi alhariri na aljanna alhariri wanda an hada shi da kore-kore haka an mai ado wannan shine sundusi na cikin aljanna an daura mai shi an sanya mai shi a cikin sa fa qalu lahu sai suka ce da shi biman nirta hadhihi alfadila a yaya akai har ka samu wannan falala alhali mun san cewa kai ga irin aikin da kake aikatawa na zulubi da safu yaya ka samu wannan qala lahu sai ya ce gare su bita azimi maulidin nabi sallallahu ta'ala wa sallam dan girmamawa da maulidin nabi sallallahu ta'ala wa sallam sanan mu ki an ƙara hakaito wata hikaye wato wata kissa an ba azimi daga sashen su wato malamai anna malikan cewa dai akwai wani sarki kana ya juru fi a hakanihi ya kasance yana zalunci a cikin hukunci idan zai hukunci sai ya zalunci a kai wa yazlimul makhluqat yana zaluntar wato mutane yana zalunta mutane abin halitta haka wa kana min adatihi amma fa shi wannan sarkin da irin zaluncin da yake da abubuwan da yake ya kasance a al'adar sa yuhibbu kiraka mulkin nabi sallallahu alaihi wasallam yana son karanta mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu ibnu ammi ya kasance yana da dan ammi wato shi wannan sarkin ya kasance yana da dan ammi aka ce dan ammi shine karan mahaifi ko eh wato shine dan ma wato dan karan mahaifi dan kanan mahaifi eh kanan mahaifinka to dan sa to shi wannan sarkin akwai dan kanan mahaifinsa suna tare a nan fada ya rumul khilafa da shi wannan dan shi kanan mahaifin wannan sarkin yana sai ya zama shine khalifan sarki ya zama idan ya mutu shi zai hau sarautai wa yatawaqqa'u lahu dawahi ya zama musibu gaba ɗaya suna ta afkuwa gare shi yana ta afkar da musibu ga shi wannan sarkin yadda za a yi ya mutu in ya mutu ya hau khalifanta kai ya hau wannan khalifanta kai hatta arada an ya katulahu kai har sai da dan wato dan kanan mahaifin sarkin yayi lifin zai kashe shi an ya katulahu yayi lifin zai kashe shi wayan zaul malika min yadihi ya cire wannan mulkin daga hannunsa falan ma kana fi ba'dil ayyam yayin da sashin ranaku suka kasance fikal wajhi munfaridan wato a cikin kadaici wanda shi wannan sarkin shi kadai ya ware shi kadai anan nasu daga mutane min gairi sulali ba shi da wani makami a tare da shi wa kudam kuma ba halimai kusa da shi shi sarkin yana shi kadai a zaune in da kala ibnu ammi sai dan kanan mahaifin nan ya shiga gare shi wa hajama alaihi wato ya afku a gare shi ya afku a gare shi idan kake hajama kaman kai cikin mutum da gudu ke shikenan wannan dan kanan mahaifin sarki sai ya cikin wannan sarkin akan zai kashe shi domin ya samu ya hau wannan mulkin wal khanjaru biyadi akwai zarto a hannunsa wa qala lahu sai wannan dan ammin wato dan ammin sai ya ce wa sarkin man yukallisu kamilli wa zai tsiratar da kai gida da gari wa zai hukutar da kai yau gashi ba kowa kusa da kai daga nesa yake ya aka basa nasi ya mafi munantawar mutane fajara ala lisanil khalifati wato sai ya gudana a bisa harshen wannan khalifa wato wannan mutunan sarkin sai bakin shi ya ce yuhaddithuni minka maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam maulidin da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuni minka zai kubutar da ni daga gari ka fa matta tamma kalamu bai ida magana shi ba shi wannan sarki bai ida cika magana shi ba ya ce maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai kubutar da ni kafin ya ida da ni din nan shine fa matta tamma kalamu bai ida magana sa ba hatta kharaja min al-haid in nablatu sai ga wata kibiya kharaja ta fito min al-haid daga bango cikin bango na dakin da yaje ya samu wannan sarkin min sahamin ta kibiya wani tsini na kibiya nablatu aka ce nablatu shine kan kibiya tsinin nan tsinin wannan karfa-karfan yawa eh to shine nablatu to har sai da wannan tsinin nan min sami na kibiya a tabar ko ada wuce zo ta samu zuciyar sa ta cike shi a karrama yidan sai ya fadi a sumiya mutu wa sami a hatifan shi sarkin bayan wannan dan annin ya mutu sai sarkin ya ji hatifi zaka ce hatifi wato zaka ji ana magana ne kai kadai sai kadai zaka ji magana ba zaka ga kowa ba kawai kuma magana daga sama take ko daga kasa ko daga kudu ko daga arewa ko daga gabas zaka ji ana magana to an ce kai hatifi to magana wato magana ce ta sakon Allah subhanahu wataala da Allah wato Allah ne zai fada akan harshen mala'ikun sa ne ko kuma dai wani abu da yato sai ya ji hatifi ya kula yana cewa eh azamta wannan ziyarar shi ba azamtu ba azamta eh azamta kai wato ka girmama maulidi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka girmama maulidin masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fana je na ka sai muka tsira tanta kai a in zirta idan ka kara wato girmama shi to zirna ka zamu kara kiyaye ta fatabar khalifatu min zulmi sai gashi khalifan nan wato sarkin sai gashi zalunci ma da yake a can baya sai ya tuba ya daina eh wal jawri da zalunci da yake gaba sai ma sai ya daina wasara yunfiqu sulu samali sai ya zamo yana ciyar da sirrin dukiyar sama shi kullu sanata a kowace shekara ya ringa ciyar da sirrin dukiyar sa idan aka sirri shine ka raba dukiya ku ka duki daya wannan to wannan ɗaya da ka dauka shi ne sulusi idan aka ce kumusi na khamis khamis ba girma to aka ce kumusi to shine ka raba abu biya ka duki daya wannan ɗaya shi ne kumusi idan kuma shi ne kaman sadiqan ashiri shi ku to aka ce sulusi to shine ka raba abu shida ka duki daya wannan ɗaya shi ne sulusi ya aka ce rubu'i ai rabi'un ku hudu to ka raba abu hudu ka duki daya wannan ɗayan da ka dauka shine rubu'i shine sai ya zamo yana ciyar da dukiyar sa amurdin manzalar sallam sulushin dukiyar sai raba da shi ne sarki amma zai raba duk shekara zai raba dukiyar shi uku ne kawai ya ciyar da daya idan ya ciyar da ɗaya sauran din ya ce juwa ce ta juwa ta kafin shekara ta zai fi kulli sanatin a kowace shekara ala maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a maulidin manzalar sallallahu alaihi wasallam wa hukiya shi ma an gama wannan kissai sai wata kissai wato wani hikaye kuma a can annahu kana shi shi ya kasance fi zamani khalifati abdul malik a zamanin khalifa abdul malik wato sarki abdul malik bin marwana dan marwana shabun akwai wani saurayi a wannan zamanin usni siyai shi wannan mutumin yana da wato mai kyautufafi wa kana yurajibu fi rukubil kayl ya kasance yana fadayi a sassan hawan doki rukubin kai ne a sassan hawan doki fa baina ma huwa zata yaumin cewa da shi wata rana ala zahari jawadi yana akan dokin sa yanzu ja alal kitan sai ya zamo wannan dokin sai ya zamo wa hamadahu ya doki shi wannan wannan bawan Allah shi wannan mutumin wanda ya sanya mai kyantufafi din gaba daya wanda yake kwadayin hawan dokin sai dokin ya doke shi ya tafi da shi waje rabihi fi su kake sha yana ta gudu da shi aka ce jara shi ne gudu yana ta gudu da shi fi su kake sha a cikin lolokin sha su kake aka ce loloki ana da ma'ana cikin kwaruruwan garin sha shi ne su kake kwaruruwa na garin sha walam yakul lahu qudratu ala man'i bai samu iko a bisa ya hana wannan dokin ba yayi yayi ya hana wannan dokin min aljali daga wannan gudun da yake amma bai samu dama ba shine walam yakul lahu qudratu sai bai kan ce yana da iko ba alaman yi abu hanawa min aljali daga wannan doki kawai ka fitari sai wannan dokin ya afku a cikin wata hanya ala babil khalifati abdul malik abu sa wato kofar nan ta sarki abdul malik din sai ga doki yayi da shi wannan sarki abdul malik fa asaba waladahu sai wannan dokin ya samu dan dan sarkin ya same shi kashe shi ala babil baiti abu sa kofar gidan sarkin aka tala hu sai kashe shi fa wasal al khabar ila al khalifati sai labari ya kai zuwa wannan sarkin fa amara bi ijdari sai sarki bai umarni da cewa a kawo mashi wannan wannan saurayin wannan matashin da yake gudu da dokin fala ma ashrafa alaihi yayin da aka tafi da shi yayi tsun kai a gare shi wato yayin da wannan mutumin ya hango wannan sarkin kadara bi bali sai ya raya a cikin zuciyarsa aka ce kadara shine ya raya a cikin zuciyarsa wa kala yace in kallata lillahi min hadhihi almusibati idan Allah ya kubutar da ni daga wannan musiba to a amadu walimata zan aiwatar da walima wata qara'a maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma zan karanta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi maulidi in ji wannan saurayi a cikin zuciyar shi da aka fita da shi wannan sarkin za a ji mai abinci yau shi ne Adam sai ya raya a cikin zuciyar shi in dai Allah ya kubutar da shi daga wannan musibe to zai yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balama hadara bayna yadayhi al-khalifati yanda akai shi a wajen wannan sarki wa nazara ilayhi sarki yayi duba gare shi da ika fika sarki na dariya ba a da galibi bayan sai sarki ya fushi yake wa qala sai sarki ya ce atuhusinus sihira shin kana kyautata sihiri ne ya haza ya kai wannan bawan Allah shin sihiri kake yi saboda yadda sarki ya ga ya dau fushi amma yana ganin sa sai ya ga yana fara sai ya ga shi sarkin ya dawo yana daga shi ne ke tanan ko wannan yaran ko dai sihiri ya yi masarkin ne kala sai ya ce da wallahi ya ce a wallahi ba na sihiri ya amiral mu'mini ya sarkin mu ne kala sai ya ce to a fautu anka nayi afuwa gare ka in ji sarkin lakin sai dai tukubiru ni bima kulta ba ni labarin mai ka faɗa ne lamma da laftuka yayin da ka ji labarin ina neman ka shine lamma da laftuka yayin da na neme ka mai karaya a cikin zuciyarka a kala sai ya ce kultu ya ce eh na ce in ka lasani lahu min hazihi musibati in Allah ya kubutar da ni daga wannan musiba wal waqi'a atil jasimati wato wannan waqi'a wacce ta mai girma waqi'a aka ce waqi'a abin da ya afku wata musiba ta afku mai girma jasima shi kuma girma shi ma yace idan Allah ya kubutar da ni daga wannan musiba da kuma waqi'a mai girma a amal walima da likira hatta mulkin da yake nan dan aiwatar da walima ta mu da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kariyar khalifa sayyid al-sarki Abdul Malik yace kada a fauta anka kai na maka afwa wa hadhihi alf dinar kai ga wani dinari ma guda 1000 da ajalin walima tantan saboda walima da za ta hada ta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na baka wa anta illun min dami waladi wa anta kai ciwa kai illun na halatta maka min dami waladi daga jinin dana na yaji ma na halatta ma bai ma na ba sai na ma komai ba ba hikadiya diya ba haka raja sai ya fita wa kada utiya hanu hakika yayi afuwa a gare shi wa kanasa minan kisasi sai ya kubuta wa kanasa sai ya kubuta daga kisasin da za a mai bi barkatu maulidin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan albarkar wannan maulidin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa hukiya ga wata kuma hikayar nan an kara hakaitowa annahu kana cewa dai shi wani bawan Allah ya kasance bil busrati a can busra dai har ila yau wani jinin wani mutum ya kasance ya amalu kulli sanati yana aiwatarwa kowace shekara maulidin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kana yazhabu fihi ya kasance yana tafiya wato yana tafiyar da malan dukiya kasiran yawa a cikin wannan maulidin wa kana bijawarihi rajul yahudi ya kasance bijawari a makwabtansa akwai wani mutum mai yahudi shi mutumin mai yahudi wato ya kace mai yahudi shi ba musulmi bane ba yahudi eh shi ba musulmi bane ba yahudi ne a makwabcin wannan mutumin da ke aiwatar da maulidi fa qalat lahu imra'atu sai matar shi ta ce da shi ma balu jari nan musulmi me ya samu makwabcin mu musulmin nan bi hada shahari a cikin wannan watan na maulidi ya zahabu mara kasirin yana tafiyar da suke san me yawa ta ciyar da ita fa kana laha sai wannan bai yahudan ya ce da ita an gane shi wannan makwabcin bai yahudi suna magana ne tsakanin shi da matarsa ita ma ce ce take cewa shi bai yahudan wai ya aka nake ganin wannan makwabcin namu idan wannan watan ya kama sai ta ciyar da tukiyoyin sa to wannan bai yahudan ya ce fa kana laha ya ce da ita ya za'amu anna nabiyahu cewa dai yana cewa annabin sa wuli da fi an san wato an haife shi ne a cikin wannan watan shi yasa nan a gyara shi ma nabiyahu wato nabiyahu a gyara anna nabiyahu babu din nan ta farko a gyara ba ya bace babu ce sannan kuma na ƙarshen kuma ya ita ce din yabu kuma ba ruku a gare shi ba wasu ne sama ne da shi a gyara duk wanda ya sanya nan ya sanya ni yabu to ba ni yabu bane ba anna nabiyahu a gyara anna nabiyahu za ga an sa daga nun guda ko nunin za ga akwai yawun aka sa ko na to wannan yawun din ita ce za a gyara a maida ta ba shi kuma wannan badin sai a maida ta ya sai a mata wasa kan shi ma gyara ne anna nabiyahu hakika nabin sa wuri da an haife shi fiye a cikin wannan mata inda bai hudu yake ce mata
falamma kana tilkan lilati yayin da wannan garen ya kasance ar'arti manamiya sai matan nan ta gani a cikin baccin ta a rajulan wani mutum alayhi anwarun akwai haske a tare da wannan mutum wahayi batin da kwaljini ko wa karun da nasuwa wa huwa min baina ashabi shi yana tsakanin sahabban sa ya wato ya takatam wato ya cika da farji da haske da girma faqalat nan ya takazna yana nufin ma'ana kaman girman ta haka kama ta kama shi kuma mun mamman da Allah baya ta kama ya takhaw shi ma ai gyara ma abu ya takatam ya takatam ba mun mai mata kawai ya takatam tam kuma samu mun ya taktaru yana sai ka ce wato yana da kwarjini da girma da matsayi fatala zaujatu yahudi ji wannan mace ta fata ga wani wato sai ta fata sai ta ce ita wannan mata bai yahudan a cikin baccin ta fa na cikin wannan daren da take tambayar wannan bai yahudan ya mata bayani cewa annabi sun yi cewa an kashe wannan lokacin shi yasa take murna shikenan da tazo ta ga wannan mutumin mai haske ji wannan bai yahudi take fata ni wahid bin ashabi sai daga cikin sahabban da suka kewaye shi a cikin mafarkin da ta ga wannan mutumin ga wasu mutane sun kewaye shi sai ta ce gare shi man hadha allazi huwa kasiru al-anwar wane ne wannan wanda yake huwa kasiru shi mai yawan anwar haske ne malihul launi mai kyan launi ne azharul qurrati wato mai kyawun haske ne faqalu sai suka ce da shi ha wato sai suka ce da hagarita hadha huwa annabi wannan shine annabi al-mukta wanda yake zababbe allazi arsalahu Allah ta'ala wanda Allah ya aiko shi bi haqqin da gaskiya bashiran wa nadhira mai bishara kuma mai gargadi fa qalat lahum sai ta ce gare su ha yukallimuni idza kallamtuhu shin zai man magana idan na mai magana qalu da hasi suka ce gare ta annahu cewa da shi eh laysa bi mutakabbir laysa bi mutakabbir shi ba mai girman kai bane la muta wato la mutatasbir kuma ba mai ciki da kai bane fa qalat lahu sai ta ce gare shi ya muhammadu ya kai muhammadu indi mata bai yahudi a cikin mafarkin sai ta ce shi ya muhammadu ya kai muhammadu fa qala laha sai ce labbaiki sai ce karbawaki fa qalat lahu ta ce gare shi ya habibi ya kai masoyina indi bai yahudi kin cikin mafarkin hatta sallama hatta ce ya habibi ya kai masoyina atuhibbuni bi tarbiyati atujibuni a gyara shi magurin hadin jimuji za mu ta dubuwa kasa atujibuni zaka karfa mani bi tarbiyati da talbiya wa ana min gairi dinika ni ba akan addinin ka nake ba za ka karba min da talbiya da tace labbaiki wa min ahadika wato ni ba akan addinin ka nake ba ina daga addinin makiyanka fa qala la hanabi sallallahu alaihi wasallam imam zala sallallahu alaihi wasallam yace wallazi ba'athani bil haqqi nabiyyan na rantsi da wanda Allah wato da wanda ya aiko ni da gaskiya nabiyyan annabi wa bi risalati da kuma manzantaka nabiyyan nazamu cika mako ai kaci man ai cika mako nan na jiya ana nufin cika mako bai ma ajab ciki bizalika ban karba miki ba hatta alimtu anna allaha lil islam har sai da nan san anna la hakika allah lil islam karha ya shige ki amsa wato musulunci nan lil islam da aka ce sai ka dauko wancin daga ban karha daki ne ka dawo baya ka ce lil islam ne musulunci hakika allah ya shige ki kare kuma cewa ba fa qala sai ta ce innaka lanabiyul karim cewa dai kai annabi ne mai girma inji da kine ta ce wallahi yar tsiran zuwa ta ce wallahi na da kai annabi ne wa innaka la ala sulkin azim kuma wallahi kai kana kan dabi'u imas girma saboda in ba dabi'a mai girma ba wane ne wanda yake cikin wannan taron da farjini da matsayi da girma kuma yake karfa wa rauna nan mutane sai matan ta ce am dudiya da ka mi ko mana hannunka na karbi kalmar shahada sai tace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakka na shida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma na shida kai annabi muhammad ne manzon Allah ne da gaske sai kuma nazarat ala nafsiha cikin sai ta yi bakanci nan nazarat bakanci ala nafsiha amsa kanta annaha idza asbahat cewa ita idan ta waye gari ta tasaddaqu bi jami imamana zai sadaka da dukkan abin da ta mallaka farihan dan farin ciki da islami hada musulunci ta a cikin mafarkin sai ke wannan sai ke wannan tunanin alama azbadi yayin da ta waye gari ra'at zawjiha sai ta ga mijinta sai kar mu hayya wato kar hayya hakika ya shirya walimatan walima وهو في همته هزيمته yana cikin himma mai girma yana ta kokari yana ta aiki kan kafin ma ta fada mai cewa ta yi wannan mafarkin salihatin a cikin aiki mai girma wanda yake kuma salihi a qalat da uzira ce gare shi a araka fi himmatin shin ya naga ka cikin himma azimatin mai girma salihatin kuma kikkiawa a qalal hasa yake da ita li ajalin lazi aslamti da sababin wannan wanda kika musayinka ala yadayi abusa hannunsa albari haka jiya eh wanda kika musulunta a hannunsa jiya to da albarkacin sa ne nake wannan himmai nake wannan tabo akalatin lahu sai tace gare shi ah man kashafa laka al'amra waye yayi maka wannan lamar waye yayi maka wannan hijab wa atala aka alai waye sun kai da kai abusa wannan lamar qala allazi arsala ilayki yace wannan wanda ya aiko zuwa gare ki arsala ilayhi shine ya aiko zuwa gare ni fa aslama sai suka musulunta gogo sun islamu kuma musulunci kuma ya kyautata bi barkati maulidin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da albarkan maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inta ita wannan kisa ta takaita wato ta kare muktasiran min sharhi kalami muqaddimatul maulid wato ta takaita ne a cikin maulidi ana cikin muktasiran na daga sharhi kalami muqaddimatul maulid al-mazkur na zancan wato wannan mukaddama da aka yi na maulidin man al-mazkur shine abin ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala allafa al-imam as-suyudi haka nan kuma imam as-suyudi wanda shine babban malami wanda yake bijini a zamanin sa babu babban malami irin sa hakika ya wallafa wani littafi fi hadhihi al-mawdi'i a cikin wannan bagire na maulidi ana cikin risalatu risala wanda samaha ya ambata mata suna sunan littafin shi wannan littafi ku sunan limakata da fi amalin maulidi wato kikkiawar manufa a cikin aiwatar da maulidi sunan wannan littafin din yana faɗa cewa adam ka sani anna lailatul maulidi hi sallallahu alaihi wasallam hakika daren maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu min lailatul qadr yafi daga daren lailatul qadr nan kuma za a yi gane akan daren lailatul qadr da daren maulidin ma daren da aka haifi manzon Allah da daren maulidi wanda ya fi girma da musayi nan shi zai bayani malam yace afdalu min lailatul qadr shi yafi daga daren lailatul qadr Allah ki kala fiha maulana wanda Allah ya faɗa a cikin ta mai girma da kuka jalla wa jalla kula da girman shi ya dauka yace lailatul qadr khairun min al-shahr yake faɗa a cikin alqur'ani daren lailatul qadr shi yafi daga wata guda duhu to daren da aka haifi manzon Allah ya fi daren lailatul qadr saboda daren lailatul qadr manzon Allah aka bashi saboda soyayya da ake yi dan al'ummarsa su samu rabo mai girma an gane to abinda aka bada saboda wanda aka ba kaga wanda aka ba shi ne ke da girma da matsayi har aka bashi abinda aka baya to dan haka wannan din wanda aka bada din wato wanda aka ba din matsayi shi ne da girman shi ne kai har aka mai wannan kyauta saboda san da ake yi kaga da kenan wannan abin da aka bashi da ya fi shi da ba a bashi ba da ya fi shi wanda aka bashi to da ba a bashi ba a saboda matsayin shi ne da girman shi ne sai aka bashi wani abu da aka kyauta mishi dan a sanya mishi farin ciki an gane abin da ake nufi dan a sanya mishi farin ciki to shi yasa aka bashi dalili shi yasa karkaji wajen muzika ya za a ce da ran lesir kadari an kawo shi a cikin alqur'ani ba dai ma ba a kawo shi a cikin alqur'ani ba amma a ce ya fi to shi dan ne ke kallon manzon Allah aka bashi kuma shi ma dan kada mu fada da cikin da ya fada mana cikin dalilin ma da yasa aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi dalilin da yasa aka ba manzon Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bujiro mai da ayyukan halittu tun daga annabi Adam har zuwa da kuma rayuka tun daga annabi Adam har zuwa duk rayukan mutanen baya wata shekara 200 wata shekara 100 wata shekara 100 wata shekara 100 wata shekara 200 akwai wanda ya yi shekara 200 akwai hindi wanda ya yi shekara 300 a cikin ya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga gaba daya du'a da cewa shekarun suna ibada ga Allah to su kuma al'ummarsa sai zama daga shekara 100 a cikin ya ai yi wuta manzo Allah ya ce kadan ne ake samu a cikin al'ummar shi za ta wuce shekara 100 kadan ne amma duk da cewa sama ne kama ne ake samu to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah al'ummata mutanen ba sun yi aiki sun dade sun yi aikin da ba su yi ba shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to bari a baka yaran da ya tsinka da wanda idan ka ganshi duk wanda yake cikin al'umma ka zai samu wancan raba waɗanda mutanen baya suka samu a gani to wannan shine sababin da yasa aka bada daren da ya tsinka dan ayyukan idan muka yi mafarki wato da daren da ya tsinka mun ko muka ganshi to za mu samu falala ta mutanen baya da suka wuce na ibada to sai ka aiwata wato sai ka auna gani da ibada ta falala da ake son mu riska ta baya da manzon Allah ma yake a ga manzon Allah yake to da haka jar da aka yi manzon Allah na fidar ba ta yi ya wannan saboda za a yi mabine ne dalilin da yasa aka bada shi ne ake ba to shine ce kamar nasu alaihi kamar yadda Allah ya bayyana a cikin filmi filmi iya a cikin abin da ake wato cikin abin da ake kai wato abinda ake kayatarwa abinda ake kayatar da shi wa wajahu bima yulib ya fuskantar da shi daga abinda ake dada shi a da 20 na wajahan a fuskoki guda shi shine yayi waka a cikin risala yake walailatul maulidi indal ulama abdalu min lailatul qadri falama walailatul maulidi daren maulidi indal ulama a wajen malamai masana abdalu shi yake min lailatul qadri daga daren lailatul qadri falama ka san haka bakala fil mawahid ya fada shi mun littafi da ake kiran shi da mawahid fa in kulta idan kace idza kulna idan muka ce idan aka ce da mu in kace ko kuma aka ce da mu bi annahu alayhi salatu wassalam sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walida an haife shi lailan da daddare fa ayyuma abdalul lailatul qadri to tayaya daren lailatul qadri zai zama cewa yafi awlilatul mawlidihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fa ayyuma wana ne abdalu yafi lailatul qadri aw lailatul mawlidi sallallahu alaihi wasallam dan lailatul qadri ko dan da aka yi manzon Allah to shi manzo Allah an haife shi da dare to wane yake dan lailatul qadri ko kuma dan da aka yi manzon Allah uji malaji sai na baka amsa na ce ma bi anna lailatul mawlidi shi daren da aka haife manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul zuhuri dare ne da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam wa lailatul qadri shi kuma daren lailatul qadri muhuda wato muhudatan an bada shi ne da ga manzon Allah shi aka ba wa ma sharufa bi zuhuri zatil musharraf min ajli abinda ya daukaka saboda bayyana zatil musharraf ma'abucin daukaka min ajli saboda shi duk abinda ya zama ya daukaka saboda wanda ya daukaka ne saboda shi ma'ana daren da take tare ya daukaka saboda manzo Allah to duk abin da ya daukaka saboda bayyana wanda yake madaukaki saboda shi to asharafu an shi yafi girma mimma sharafa ga wanda ya daukaka bi sababin ma'uqi da sababin wanda aka bada wala ni za a ji zalike ce babu ma shayi a cikin wannan kai kai jari a cikin wannan to kai zuwa ka ga mazala maka ta duk wani wanda zai ja kai ko qur'ani a sauki ma qur'anin gaba ɗaya a cikin maka bayani akai kai ka tabbatar tunda ka san maulidi wato shi qur'ani ya zo ne da nuna matsayin manzo kai ka san duk abin da za a jawo maka to kar ka yadda shi dan yi shiga cikin zuciya sai dan yi maka zuciya yace wala za ta zalika babu jayya cikin haka makana ilayatul maulidi daren maulidi ta kasance abdala istafili da yadda kai daga daren ne shi asani da bi kuma zan baka amsa na biyu cikin mala yace anan ilayatul qadri shi wadi daren ilayatul qadri sharufat ta daukaka ne bin zulul malaika ta fiya ita daren ilayatul qadri da aka ce dan ilayatul qadri malaiku ne suke sauka fa cikin ta din malaikun sama gaba ɗaya za su sauka ne cikin ta idan Allah ya sa nan ka dace da ita malaiku za su yi maka wannan addu'a za su sanya maka wannan alfarmi wa lailatul maulidi shi kuma daren maulidi sharafar bi zuhuri sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta daukaka ne da bayyanar manzon Allah ne ya bayyana da malaiku da manzon Allah wa ya fi girma in manzon Allah ya dubo to kare ka haka dan haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren lailatul wato daren maulidi ya fi daren lailatul ومن شرف به ليلة المولد واتو وندا ليلة المولد جرى هايوا شرفت به تتو ككاشي أبدل إذا تفي واتو شيلي ممن شرفت به ليلة المولد أبندا جرى ليلة الكالي تتو ككاشي هل لا أستطيع أفضل أن تكون بيكي إنجانشي المرتدى كما يستجي فتكون أنه ليلة المولد جرى واتو فتكون ليلة المولد جرى مولد يتكتن في أبدل إستطيع الثالث نأبدو أن ليلة القدر حقيقة دلال ليلة القدر waka'a fiha tafazzul falala ta afku a cikin sa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walilatul maulidi daren maulidi a sharifi mai girma waka'a tafazzul falala ta fiti ku ya afku fiha a cikin sa ala sa'idil mawjudati amsa dukkan samun dukkan ba huwa allazi shine wannan ba asahun nahu da Allah ya aiko shi azzal mai girma daukaka rahmatan lil alamin rahama ga tare fa amari bihin nikimar nikima ta gama ko ina ala jami'in da kalaika da dukkan halittu makana da litul mulidi jaram mulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma naf'an a am shine mafi gamewa naf'an a amfani fa kana abdala ya ta kasance ita ce mafi ficiya fa ya shahar da ya mamakin wannan wata ma ashrafu kai mamakin abin da ya dauka wannan wata wa au wato wa au fara kai mamakin abin da ya cika wannan wata hurmatan a alfarma layalihi a cikin diraran ka anna hala aliya fil uku kai ka ce shi wannan dare fa nahi kwar manzon Allah kai ka ce lulubi ne a cikin wato a cikin kaule wato cikin sa da nake sa a wuya nan gurin a taka jina riya a saba ban kwa waya wajahan kai mamakin wannan fuska mamakin wannan fuska ma ashrafa kai mamakin abinda ya daukaka shi min maulidin daga maulidi wa subhana sarki ya tabbata ga wanda ja'ala maulidi likulu lilqulubi rabi'an sarki ya tabbata ga wanda ya sanya haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lilqulubi ga zakata rabi'an farin ciki ne wa hasana ya kyautata shi bati'an mai kayatarwa shikiran shine ce kina zamo ina mai waka ina cewa ya qulu lana lisanul hali minhu wa qawlul haqi yu'azzibu lisabihi fawajihi wa zaman wa shahru wa bihin rabi'in fi rabi'in fi rabi'i yace ya qulu lana lisanul hali yana cewa ya qulu lana yana fada a gare mu da gare shi wa qawlul haqi ita fadar gaskiya yu'azzibu ita ce fitiya ta tawa lissabi'i da mai sauraron ta a wajiki yace fuska ta wa zaman da zamani wa shahru wa shahru wato da kuma wata wadi'in wata irin ajewa ce rabi'in na farin ciki fi rabi'in cikin farin ciki fi rabi'in cikin farin ciki kana fili hidayatul muhibbina an fada cikin wani tafi da ake ce mishi hidayatul muhibbina wa aidan ko ma cikin zanci yace fa kullu ma lahu sharafun duk abin da yake da daukaka fa ka annama iktasabahu minhu sallallahu alaihi wasallam to kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorci wannan daukaka duk wata daukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorci na kowa da kowa bal kai bari dai mu kila an ciro fi kitabi mafakil lislam a cikin wani tafi da yake ji mafakil lislam alal imam ahmadu daga imam ahmad ana da juma'a ta cari daren lislam juma'a a fitar da yidi lislam karbi kai daren juma'a ma ya fi daren lislam karbi amma daren da aka لأنه بمجرد شدر الجمعة في ليلتها على النور أكيد رجلي حسكي يسوك الباهي بشيوانا حسكي مليرين جاي الشريف مدوكي في بطن المكرمة أمينتي أتكين تكين ما هي في يسبرتنا أمين أي تكين دار الجمعة تكين دار النفا واتو تكين دار النفا أكسا مجمونا بي نمى الله صلى الله عليه وسلم ونجان حكا دار الجمعة أغيكي نمى دار الجمعة أما كسوري أين هيما أين هيكي دار الجمعة abin da ya tare zamu dare ne da mutane ke haduwa juma'a ma in kaje maka mauridi juma'a ma kullum duk sati muna mauridi juma'a tun da ran juma'a ne aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato aka samu cikin mu da ran juma'a kuma kaga eh zamu daren ne wato juma'a ce wanda ta zamu cewa nan ne mutane suke haduwa suna yin sallah ga Allah subhanahu wataala na fi badanul mukarramati a cikin cikin wanda suke mai girma amin da sai suna amin fata'arradu dan haka yace ku bujuru rahimakum Allah Allah ya muku rahama fi hadhihi lita cikin wannan dai al'azimati sha'an mai girman sha'an din nafahati arrahmaniyati da kyautace ko albarkoki na rahmaniya min arrahimi daga mahaifa allazi atahafana fiha wannan da yi mana sarabar ta a cikin da bitul rajin da lukuluji wato jawzatihi na yankin sa dikin wahabana bil qurwati wusa kuma ya bamu da hikiya wacce take amintacciya shirafa makalukati mafi girman halittun sa gaba daya wa fakarat bihi ardu kasasa tai alfa'ali ala jami'i samawati amsa dukkan samai kasa tayi almari amsa dukkan sama cewa a gare ta kai kuma da Allah was da fahu min khalzai bariyati Allah ya zabe shi daga tsakakkun talikansa waka taruhu ya zabe shi na a gare mu nabiyin annabi ana hanu akhiruna mu al'umma manzo Allah muri na karshe sabi kuni kuma wadanda za su riga ila jannati izo aljanna kam lillahi alaina min ni'imati dayawa ga Allah subhanahu wataala a gare mu yayi na daga ni'imomi inda annabi yayin da ya sanya mu da sabon manzon Allah khairu ummati biyayyan al'umma kaifa hukka alaina ya cancanta a gare mu annakum fi hadhihi lailatul mubarakati matsayi a cikin wannan gare mai albarka biwa za'ifi kidimati da lazim tawar kidimtawan manzon Allah shukran lillahi dan godiya ga Allah wa an shamira bayne da mun zage damti a gaban sa raiki da muna masu ruku sajidi da muna masu sujjada li anna salata domin cewa ita sallah abdalu ma yake karrabu ko kuma salati abdala ita ce mafi ficiyar ma yake karrabu bihi ila Allah mafi ficiyar abin da ake yi ake kusantuwa ita zuwa ga Allah rawa arawaitu annu alayhi salatu wassalam shadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa shi ya ce ilmu wato ku yi aiki wa khayru a'malikum biyayyan aikinku as-salah ita ce sallah wa qala yace inna Allah hakika Allah madaukin sarki ja'ala qurrata aini ya sani sanyin idaniyana din salati a cikin sallah dan haka wancan salatin na baya da muka faɗa to salati wato sallah din bi ba salati ba wa hubbibat ilayya salatu Allah ya sanya mun sallah inji manzon Allah kamar ku bi ba ilal ja'i ta'ama kamar yadda aka sanya san abinci ga mai jin yunwa shine al-jahil al-jahi zuwa ga mai jin yunwa al-ama abinci wa idan zam'ani sharaba kuma aka sanya san wato al-sharaba abin sha idan zam'ani zuwa ga mai jin kishiwa wa annal jaya domin ita yunwa laysa ba'u min al-da'ami tana tikari daga abinci wa annal zam'ana cewa da kishiwa laysa ba'u an lalle ana cika ta da min al-ma'i daga ruwa wa ana sai manzo Allah ya ce ni kuma la ashba'u min as-salati bana kishi daga sallah wa qala yace mabtaraballahu ala ibadihi Allah subhanahu wataala bai kallanta abu sa bayan sa ba ba'da tauhidi bayan tauhidi shay'an wani abu a habba ilayhi mafi soyuwa gare shi min as-salati daga sallah wa annu azimaha dan haka mu girmama ta ta'zima girmamawa man arafa haqqa qadrihi ga wanda ya san hakikanin darajar sa sallallahu alaihi wasallam muke jarihi da kuma matsayin sa wa ijlalihi da girmama shi wa ikbarihi da kuma girmama shi bi salati da sallah wa salami alaihi bi salati wa salami alaihi din salati da aminci gare shi wa inshadil amdakin nabawiyyati da kuma shaqawar ko kuma daukakawar yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ki wannan da tazilul quluba shauka da take karawa zuciyoyi shauki ilahi zuwa gare shi wa gairi zalika da wannan wannan min a'malul qurbati daga ayyukan da suke kusanta mutum wa anwa'i birri da kuma nau'o'i na alheri wa sadaqati da sadaqa wa ikrami alihi da kuma mudaji girmamawar alayin manzon Allah wa itratihi da jama'ar manzon Allah fama akrama muhammad kai mamakin abin da ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yukarim ahli baitihi duk wanda bai girmama ahli gidan manzon Allah ba wa zuriyatihi da zuriyarsa to wannan bari samu rabuwa wa fi isaatir raga'i yaro a cikin isaatir raga'i ashaqati na ashaqati qala al-ulama ya ce malamai sun ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda da lata maulidi sallallahu alaihi wasallam daren maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdalu min lata sadri shi fi daga darbe da sakadai Allah ki kala maulana wanda Allah subhanahu wataala ubangiji mujalla wa azza ya fada shi kitabi cikin littafin sadiha a cikin ta annaha yake cewa ita khairun min al-ishhad ita tafi daga wata duku wa kazal yawmul ladhi hakanan kuma ranar da tasfaru anhu wato tasfaru da tai haske anhu da gare shi abdalu al-ayyami mafificiyar ranaku kama yambage da jazmu kaman yadda ya kamata mu samu niyya da shi fi hadal maqami a cikin wannan bigiri wa idza kana hakaza idan hakan ya kasance fa kuma jadiran to wannan ya zamo hakika bitikazi ima da rikonsu ida wato mulki wannan dare na maulidi idi wa musiman da kuma babban taro fa yu'azzimani ya zamo ana girmamawa wa yu'tarimani ana sanya alfarma a ciki wa yu'mila fihi ma ana aiki a cikin su ma yadullu ala fadla fihi ma abinda yake nuni wato abu safalar su min ma la yukiru sharu abinda shari'a ba ta yin musu da gare shi wala ta wajahu kuma ba za ta fuskanta ba kafin haka wato shari'a ba ta fuskance shi ba kafin haka man yaf'aluhu duk wanda ya aikata shi zajrun wata tsawatarwa wala radu'un ko tsayatarwa dai kamar ka tarahu gai wahidan kamar yadda ba mutum ɗaya ba
ya zabe shi min ayin mace mazahib daga daidai ku ko kuma daga mutun daya daga mazhabobi shuwa gabanin mazhabobi al-muqtada wanda ake koyi da su fi sa'ir al-aqwali akin sauran zantika wal af'ali da ayyuka wajmi da madalibi da dukkan kuma wato abin nima wa qadara ba'dul mashayikh al-islam haqiqa sai shi wannan musulunci sun gani wato sun ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin manami a cikin bacci wasu ala suka tambaye shi amma ya fa'aluhun nas suka tambaye shi daga abinda mutane suke aikatawa fi maulidihi sharidi a cikin maulidin sa wato suke aikatawa game da maulidin manzon Allah kace ya rasulullahi mun ga mutane suna aikata wato suna taro suna yin maulidin manzon Allah mimma yadullu ala al-farji wanda yake nuni abusa farin ciki wasu rudi da dai farin ciki bi wuladati hil kalimati da haihuwarka mai girma woman sibihi da kuma darajarsa al-munifi wadda take madaukakiya fa qala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah ya ce to fi jawabihi a cikin wato a cikin amsar da ya bada sai ya ce man farihi dina arshina bi duk wanda ya farin ciki da mu zamu farin ciki da shi wa zakara sheku sheku ya ce wato sheku zaruki sheku zaruki ya ce an sayi bi bin ubbar daga sai di dan ubbar fi rasailihi a cikin risalolin sa da ya fada mayuqayyidu karahatan abin yace mayuqayyidu karahatan sawmi yawmin maulidi nabawi yace abin da yake dabaibaiwa na karahanci na azumi ranar da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibadatin da halitti mayuqalu fihi abin da ake aikata daga abin min mayuqillu alal farih abin da yake nuni a bisa farin ciki wasu ruri da farin ciki bin janabil mustafawiyyu da janibin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ika da shari ake hurawar fitilu wata ziyiri da ado bi fakirin libas da kuma alfaharin kaya wa gairi zalika da wani wannan mimma jarat bihi adatun nasi na daga abinda al'adar mutane ta gudana da shi wal a'madu da ayyuka bin niyyati da niyoyi wal kulli imrin manawa dukkan mutum da yake da abin da ya niyya ya zo a cikin wani littafi da ake ce mishi tawbatul akabir wanda wannan ya goge na bincike na gano nan da inda ya goge menene a hakikanin abinda nan din ya faɗa amma abinda na fahimta kawai shine fi tuhu wato fi tuhu fatla akadir an sheikh al-islam daga sheikh al-islam abi muhammad sayyidi abdul qadir al-fasi radiyallahu anhu yake faɗa innahu kana yuzakkiru an al-kutubi faradaniyu ya kasance yana ambatawa daga kutubul faradaniyu shine abi muhammad sayyidi ubadan lahil gazarati gazaraniyu annahu cewa da shi kana ya kasance yuzagari yana huda idan da kala hilalu rabiul awwal idan ya ga wata rabiul awwal ya kama sai ya huda kaga namiji ne ma amma huda yake saboda jin daɗi farihan yana mai farin ciki bi wato bi urusil akawani da farin cikin nan na kasantattu allazi wannan da alaihi a gare shi fiddare a cikin gidan da jinnan muawwilun wato abun fassarawa ne wa qala ba'du musashin suka ce yajibu ala ummati ya wajaba a tsari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allati rafa'a Allahu wannan da Allah ya daukaka ta bihi da sabon manzon Allah Allah ummi afsa sauran al'umma wa ta'ata alaha bisuyuti azmi wato yakat wato ya dudduka la hagare ta da takubban nan na damra aniyarsa shawami kana gamani wato shine manya manyan gizagizai an yatta qiza wato sirki walimata mutawalima wudadati idan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan idi wato dan farin ciki min akbar al-ayat ya zama cewa ranan nan wato daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana daga mafi girman idoji gaba daya waje tahidu kuma su yi kokari fil farji a cikin farin ciki bihi da shi gayatul ijtihad matakar kokari waye taqarrabu ilai su nemi kusanci da shi wannan maulidin zuwa ga Allah bi ikramil qurba da mafi girman wato kusanci wal fuqara'i da fakirai ko kuma ya zama bi ikirani da girmama wal qurba makusanta wal fuqara'i da kuma matalauta waye ta masalu wasita kuma sai ga misalta wasiyoyin manzon Allah fi is'adil yatama a cikin te is'adil yatama ne wannan ba zai bane is'adil yatama a cikin taimakawa wanda suke marayu wal aramila da kuma mata marasa mazaji wato su ne jawarawa saboda jawarawa suna da abin da su mai shine su ma maulidin yazo a ringa tausaya musu ana musu kuma hidimomi wala aramila aramila shine wannan shine mata yi a ringa tausaya musu sai na mata kuma wala aramili da kuma shine dai su ne wannan
jawarawa wadu a fa da rauna na wayar da duke saka maulidi a karanta kitsoshin na maulidi ala wato ala wannan eh ala sama'il umman abissa kunnuwan al'umma ya zama gurin da za a sanya sifi ko ina a ringa ji wayu haqiqu inda kuma a tabbatar a gare su ma auje da kullahu wato abinda Allah ya samar da shi bi wujudihi da samuwarsa mina da karami na da karamci wa mahasini da kyautatawa ashiyami da tabi'i da ya takarrara fi khawadirihi dan ya tabbata a cikin zuciyoyin su malahu inda lahi minal makanati da abinda ke gare shi sallallahu alaihi wasallam na wajen Allah na daga darajoji wal imkan da darajoji dai wa annahu ta shi Allah wato